fotoni shaboko ujiche Yesu sojoji ugan Yesu ujichi akiankre ukaba jiche raker mura kikoro harhende mutu ujiche wole pashi mata bi tale muni Yesu zamanim alada nura bo kisa barai ta munguru kliki ama Yesu bai munguru moro ba izaman bo yi hadaya yi mata muna mada mutu sabani zunubenam Yesu de ikra foron bai kamata yadda zanam inde mu fa zunubenam ba mu komlici din gaskiya ba mu bura zunubenam lara ya fe mu mahobaki gaskanta ki kira Yesu Kristi ka som ceto